الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، bayan haka ‘yan uwa, muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta’ala, wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci, a wannan safiya ta ranar Asabar, a wannan majalisi namu mai albarka mai suna Muntadal Muta’addibin, domin ci gaba da karatukanmu na lugha, musamman daga cikin littafin Al-Maqamat, maqamata Sheikhul Imam Abu Muhammad Al-Qasim ibn Ali ibn Muhammad ibn Uthman Al-Hariri Al-Basri rahimahullahu ta'ala. A yau muna 5 ga watan Rabi'ul Awwal, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 1 ga watan 10 shekara ta 2022. Darasi da ya gabata a jiya, muna dai cikin maqama ta 32 wadda ake kiranta da suna At-Tayyibiyya, wadda ta kai dangane ne zuwa Madinatul Rasul sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda kamar yadda ya gabata, ita wannan maqama wani masanin Larabawa ne wanda aka samu wani yaro wanda yake mai kaifin halshi, mai ƙarfin zuciya, yake faɗa yace, inni hadartu fuqaha ad-dunya, masanan duniya, manya-manyan malamai, yace na halarci su, hatta takhaltu minhum mi'ata kutiya, sai da na tankado na raurayo, wato fatawa'iri. Don haka kai da kake da'awar cewa kai kai ne masanin Larabawa, har ma rantsuwa kake da Ubangijinka, kace fa wallazi fatara sama'a wa 'allama Adama al-asma'a, yace wai rantsuwa nake da Ubangijin da ya kage halittar sama, ya sanar da Annabi Adam alaihi salam wato sunayen abubuwa, yace inni la faqihul arabi al araba, yace lalle ni ne masanin Larabawa waɗanda suke tatattu, wa a'lamu man tahatal jarba, kuma ni ne mafi sanin duk wanda yake raye karkashin samaniya a yau. To shi ne yaron ya ringa masa tambaya ɗaya bayan ɗaya, wanda kuma kar mu manta, kamar yadda muka yi bayani, kuma kamar yadda muka gani, waɗannan tambayoyi da ake masa ya jero su yadda malaman fiqhu suke rattaba wato littafi na fiqhu, ma'ana hukunce-hukuncen ibada. Farko dai kitabu tahara, aka zo kitabu sala, sannan aka zo abin da ya shafi as-siyam, aka zo az-zaka, sannan kuma ana cikin wato shine muna cikin kinan zamu shiga al-guyu. An gane ko? Haka ya jiro waɗannan tambayoyi, zamu iske har abin da ya shafi wannan kitabul qada da abin da ya shafi ahkamud dima, har izuwa kitabul adab, wanda shine dai na ƙarshe galibin yadda malamai suke wallafa littattafai na hukunce-hukuncen ibada. A darasi da ya gabata a jiya, mun tsaya ƙarshen wato tambayar da yake masa shine yace masa ma taqulu fil harami ba'da sabti wani zaka fada game da cin haram ba'da sabti bayan ranar asabar an gane ko wani zaka fada game da hukuncin cin haramun ba'da sabti ai ba'da yaumi sabti bayan ranar asabar qala sai yace kad halla fi zalikal waqt ai a wannan lokaci cin haram ya halatta indai bayan ranar asabar ne lafazin al haram anan wato abinda ake nihi al muhrim wanda yake dauke da harami lafazin as-sabtu anan wato shine halqur ra'si aske kai kaga wanda yake dauke da harami hajji ko umra da zaran yayi aski to abubuwan da aka haramta masa kafin wannan lokaci sun dawo matsayin halak gare shi domin duk wanda ya dauki harami da hajji ko umra baya halatta ya yanke farcin sa baya halatta ya shafa turare baya halatta ya rufe kansa baya halatta ya sanya dinkakken tufafi baya halatta ya aske wani gashi na jikinsa kenan sai an kai lokacin da yayi aski a hajji kwa da zaran mutun yayi jifa na farko jifan da ake yin shi ran 10 ga wata bayan an kwana Muzdalifa to wannan shine ake kira at-tahallulul awwal fita daga harami na farko da zaran mutun yayi wannan jifa abinda zai biyo bayan shine aski sannan suke hadaya sannan tawaful ifada an gane ko taqdim da ta'khir a cikin waɗannan abubuwa uku baya cutarwa farko bayan mutun yayi jifa abinda zai biyo bayan shine suke hadaya bayan suke hadaya sannan sai aski bayan aski sannan sai tawaful ifada domin an yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya a ran nan game da wani abu da aka jinkirtar da shi ko aka gabatar manzon Allah yakan fada ga wanda ya masa tambaya if'al wala haraj aikata babu wani laifi babu wani kunci akan ka to dan haka anan da yace ma taqulu fil harami me zaka fada game da wato cin haramun ba'da sabti bayan ranar asabar ala chai kad halla fi zalikal waqti wannan ya halatta bayan wannan lokaci to kaga a zahirin wannan tambaya ta saba ma shari'a to amma in ka dawo a ma'anar da yayi tauriya anan me zaka fada game da wanda ke dauke da harami ba'da sabti wato bayan aski an gane ko bayan yayi aski me zaka fada game da wato aika an gane ko shine yace kada hallafi zalikal waqti yace tabbas ya halatta bayan wannan lokaci ma'ana abubuwan da da an hana masa to a yanzu sun zame masa halak wannan kenan ita ce tambayar da wato muka tsaya a kanta yau insha Allah ta'ala zamu tashi kenan tambayar da ke bayan ta قال المصنف رحمه الله تعالى ما تقول في بيع الكميت قال حرام كبيع الميت مالم الله يجي كانسا نافدا تنبيا تا غبا يجي مسا ما تقول في بيع الكميت مي زاكا فدا جمدا سيردا بكين بيكلي bakin bikili nau'i ne daga cikin nau'ikan dawakai waɗanda suke zababa shine ake kiran shi bakin bikili magujin doki ne wanda launin jikin shi ya karkata zuwa baki-baki an gane ko kamar yadda can Imru'ul Qais a cikin mu'allaqarsa yake fada وقد أبتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابي بهيكلي مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صقر حطه السيل من علي كميت يذل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل شيني كميت يذل اللبد عن حال متنه kama zallati safwa'u bil mutanazzili yace kumaitin yace bakin bikili ne yazillu libdu an halimatini wanda mashimfudi yake surcewa wato gabarin bayansa saboda koshi dokin mashimfudi wanda ake shimfudawa baya zama a bayan shi daga an shimfuda masa sai ya surce yace kama zallati safwa'u bil mutanazzili kamar yadda fandusi wato yake gusar da ruwan da ke sauka a kan shi ka san fandusi da zarar ruwa ya sauka baya tabbata zaka ga ya surci yayi kasa to haka shi ma wannan doki to shine anan yace ma taqulu mi zaka fada fi bai'il kumaiti game da sayar da bakin bikili kala sai yace haramun ai sayar da bakin bikili haramun ne ka bai ilmaiti yace wannan kamar sayar da gawar mamaci ce a zahiri babu dalilin da ya haramta sayar da doki to amma ni yake nihi da alkumait anan suna ne na giya alkhamr an gane ko kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa inna Allah harrama bai'al khamri wal maitati wal asnam hadisi yana cikin sahihai qala sai yake faɗa tambaya ta gaba ayajuzu bai'ul khalli bi lahmil jamali qala wala bi lahmil hamali wai shin sayar da ma'ul khall shine a turancin faransa ake kiran shi vinegar wannan ruwa mai yami wanda ake yayyafawa a cikin salat an gane ko a cikin salati shine alkhall duk da cewa mu a Hausa ba mu da shi dan haka sunan shi dai wannan suna wanda aka sane shi ta hanyar bature ana kiran shi vinegar shine yake magana anan yace ayajuzu bai'ul khalli wai shin yana halatta sayar da vinegar ko kace ma'ul khall bi lahmil jamali da naman raƙumi kala sai yace wala bi kan gane ko sai yace la wala bi lahmil hamali baya halatta yace kai koda da naman dan tinkiya kan gane ko naman rago baya halatta a sayar da vinegar a zahiri abu ne wanda yake ya halatta amma shi anan yace bai halatta ba to me yake nufi da alkhall abinda ake nihi da alkhall ibnul makhab dan me na kuda an gane ku dan me na kuda kenan raƙumin da ya cike shekara daya ya shiga ta biyu walau bi yawmin wahid shine ake kira ibnul makhab wala yahillu bai'ul lahmi bil hayawani sawa'an kana min jinsihi aw min ghairi jinsihi sayar da nama bil hayawani da dabba wadda take rayayya wannan haramun ne kwata kwata baya halatta sawa'an jinsin ta ne ko kuma ba jinsin ta bane ba jinsi ɗaya ne ko kuma jinsi ya saba sayar da nama da dabba wadda take mai rai haramun ne baya halatta domin anan akwai wato shine wannan adamun tasawi rashin daidaita domin duk yadda za a yi sai an samu wato fifiko kenan ribal fadl ce anan take shiga qala sai yake fada tambaya ta gaba ayahillu bai'ul hadiyati qala la wala bai'us sabiya wai shin sayar da dabba ta hadaya wannan ayahillu bai'ul hadiya shin wai sayar da kayan kyauta yana halatta ma'ana abinda aka baka kyauta ka sayar da shi shin yana halatta? Kala sai yace la, yace a'a, wala bai usabiya, yace kai ko sayar da ribatacciyar baiwa. Idan aka ce asabiya ita ce baiwa wadda aka ribato a fagen daga, yace ko ita sayar da ita baya halatta. A zahiri abin da yake a shar'ance, kayan da aka baka kyauta ya zama mallakarka, kai ka san yadda za ka yi da shi. Ya halatta kai ma ka yi kyauta da shi ga wani kamar yadda aka maka kyautarsa, kuma ya halatta ka kasa ka sayar, kuma ya halatta ka yi sadaka da shi. To amma a nan shi sai ya ce da aka tambaye shi a yahillu bai'ul hadiyya, shin sayar da kayan kyauta na halatta? Kala la, ya ce a'a, wala bai usabiya, ko sayar da ribatacciyar baiwa baya halatta. Mi yake nihi da alhadiyya a nan? Bitashididi ma yuhuda ilal ka'aba, abinda ake bayarwa a matsayin kyauta zuwa ga ɗakin Allah mai alhurma, ita ce hadaya. Wa yuqalu fiha, wato hadiya, an gane ko ka ce hadiya kenan, bi taskini dali wa takfifil ya'i, kuma ko kuma ka ce alhadiyya, an gane kana da fuska biyu a wajen lafazin, ka ce hadiya ko ka ce wato hadiya. Sai ya ce wasabiya alhamr, abinda yake nihi da asabiya a nan wato suna ne na giya, ba yana nihi ba ribatacciyar baiwa, sayar da ribatacciyar baiwa wannan halaka ne. Kala, ya faɗa tambaya ta gaba, ma taqulu fi bai'il haqiqati? Kala, mahzurun alal haqiqati, yace me zaka faɗa fi bai'il haqiqa game da sayar da tsakiya? An gane ko, tsakiya wadda mata suke ratayawa a wuya dan ado, me zaka faɗa game da sayar da ita? Kala, chayi mahzurun alal haqiqa, ai wannan abun hani ne a bisa haqiqa, tabbas abu ne wanda yake shari'an yi hani. Lafazin al-aqiqa a nan, ma yuzbahu anil mauludi fil yawmi as-sadi'i min wiladatihi, abinda ake yankawa na dabba a madadin dan da aka haifa a ran bakwaikin haihuwarsa, shine ake kira da al-aqiqa. Kuma lafazin al-aqiqa suna ne na tsakiya, an gane ko? Kenan kaga in ka dauka a zahiri sayar da tsakiya halaka ne, amma sayar da namun suna haramun ne. Shine yace ma taqulu, me zaka faɗa fi bai'il haqiqa game da sayar da tsakiya? Kala, sai yace mahzurun alal haqiqa, abu ne wanda aka yi hani alal haqiqa a bisa tabbas. To amma in ka dauki alal haqiqa akan cewa namun suna ba tsakiya ba, to wannan daidai ne, sayar da shi haramun ne. Tambaya ta gaba, kala, yake faɗa yace a yajuzu bai'ud da'i ala ra'i? Kala, la, wala ala sa'i, wai shin yana halatta sayar da adda'i mai kira ala ra'i ga shugaba, ma'ana mutumin da yake kiran jama'a zuwa wani lamari a sayar ma shugaba wannan mutuma? Kala, sai ya faɗa, sai ya ce la, ya ce a'a, ya ce wala ala sa'i, ya ce ko ga wanda yake asa'i wato mai karɓar zakka, ya ce shi kansa baya halatta a sayar masa. Lafazin adda'i a nan, baqiyatul labani fiddar'i, wato sauran nono da yake kasancewa a cikin hantsa. Wasa'i a nan, ma'anarsa shine jabis sadaka, mai karɓar zakka, jam'in shine ake kiran shi su'a, idan aka ce as-su'a wato sune masu karɓar zakka. kaga sayar da nono a cikin hantsa haramun ne. Me yasa? Saboda anan wato akwai jahala kuma akwai rudi, akwai rashin tabbas a samu nonon ko ba za a samu ba, sannan kuma akwai rudi. Takan iya yiwa ya zamanto kadan, tana iya yiwa ya zamanto da yawa. To shine yace a yajuzu bai'ud da'i, shin sayar da adda'i wato mai kiran jama'a alal ra'i ga wanda yake wato shugaba? Qala sai yace la, yace baya halatta wala alal sa'i. To ai daman sayar da mutum an gane ko, in bawa ne to ai ya halatta a sayar da shi, an gane. To amma sai yace la, yace a'a, sai yace wala alal sa'i. Ko malamin karɓar zakka, malamin da ke karɓar zakka ba za a sayar masa ba, mai kiran jama'a. To ai in bawa ne, ba abin, ba dalilin da ya haramta a sayar masa. To amma a ma'ana wadda take rufaffa, abinda ake nihi da adda'i shine sauran nono wanda yake kasancewa a cikin hantsa. Qala, ya faɗa tambaya ta gaba, ayuba usqru bitamri? Qala la wa malikil khalqi wal amri. Yace wai shin za a iya sayar da miki bitamri, wato da dabino? Qala la, yace a'a, wa malikil khalqi wal amri, ina rantsuwa da Ubangiji wanda yake mamallakin halittu gaba daya, wanda kuma shine mamallakin dukkan wani lamari, kamar yadda ya faɗa ala lahul khalqu wal amr. Shine yace ayuba usqru, idan aka ce asqru shine miki, ko ka ce farun komo, irin wannan miki da ake farauta da shi. Yace ayuba usqru bitamri, yanzu a iya sayar da miki bitamri da dabino? Ka bada miki a baka dabino, kaga a zahiri a shar'ance abu ne wanda ya halatta. Amma sai yace la, yace a'a, wa malikil khalqi wal amri, ina rantsuwa da mamallakin halittu, mamallakin dukkan wani lamari, shine Allah subhanahu wa ta'ala. Lafazin as-saqru anan ad-dabsu, wato shine madi. Madi shine kokakolar su a wancan lokaci, an gane ko. Akan jika dabino a sa irin su wasu kayayyaki waɗanda suke da na ƙanshi da sauransu, idan ya jika sai a turare ruwan ana sha, shine matsayin kenan kokakolar su a wancan lokaci. To kaga yanzu misali shi madi a sayar da shi da dabino, wannan baya halatta, an gane ko, baya halatta a shar'ance. Me yasa? Saboda anan wato akwai wani nau'i wanda yake na riba, saboda anan akwai wato adamu tasawi, rashin daidaita game da shi dabinon da ka bada da shi madin da aka baka. Qala, ya faɗa tambaya ta gaba, ayashtari al-muslimu salaba al-muslimat? Qal na'am wa yurasu anhu idha mata. Wai shin musulmi zai iya sayan kayan da aka yi ma mata musulmai kwaci? Mata ne musulmai, aka samu wani ɗan ta'adda ya tsatsara su, ya karɓe duk abin da yake tare da su na ƙwandugga da ɗan kunne da sarƙa da warwaro da sauransu. Shin wai yana halatta musulmi ya sayi wannan kayan kwacin da aka ma mata musulmai? Kala sai yace na'am, yace kwarai da gaske kwa. Wa yurasu anhu idza mata, za a ma gaji waɗannan abubuwa daga gunsa idan Allah ya masa rasuwa, magadan shi za su iya gadi. To kaga shi fa a shar'ance sayan kayan sata, kayan kwace haramun ne. Hausawa suka ce mai sayan kayan barawo, barawo ne. To anan me yake nihi da as-salam? Ba yana nihi kayan da aka yi musu kwace, liha'u shajar, wato kwarɗan itace, ma'ana bawon itace. Wa huwa aidan khusus sumam, wato kaba wadda ta wata ciyawa da ake kiranta sumam, yana kama da wato kaba ta dabino, amma kuma ba dabino bane ba, ba ta da kwarin kaba irin ta dabino, ana kiranta kenan assalam. Kaga sayan in kwardan icce ne, wannan ai yana halatta, mata musulmai sun je sun yo bawon icce ya halatta ka saya, kuma wannan za a iya gada daga gunka in ran Allah ya maka rasuwa. Qala, ya fada, fa hal yajuzu an yubta ash-shafi'u? Qala, mali jawazihi min dafi. Yace wai shin yana halatta a sayi ash-shafi'u mai ceto, wanda yazo ya nema ma wani alhurma, ana iya wato sayen shi? Qala, yace mali jawazihi min dafi'in, yace ai babu wani mai ijewa ga halaccinsa, ga halaccin sayen shi. Lafazin ash-shafi'u anan ash-shatu allati yatba'uha saqaluha, tinkiyar da danta yake biyar da ita, yake biye da ita, shine ake kira wato ita ce ake kira ash-shafi. An gane ko tinkiya mai da ai halaka ne mutun ya sayar a sayar da ita. Amma misali wannan dani ya zo kawai shi dan nema ma wani alfarma ceto ne zai yi, kuma a kama shi a sayar da shi, kaga ai bai halatta ba. Qala, yana fada tambaya ta gaba, ayuba'ul ibriqu ala bani al-asfar qal yukrahu ka bai'il midfar, wai shin yana halatta a sayar ma rumawa sahani? Qala, sai ya ce yukrahu, ya ce an karhanta ka bai ilmi gifar, ai wannan tamkar sayar musu da kwalkwali ne, ma'ana hular kwano. Idan aka ce al-ibriq anan ba yana nihi wato sahani ba, an gane ko? As-saifu saqil, wato takobi wanda yake wato gugegge, wanda an fitar da duk wata tsatsa ta jikinsa. Kaga in aka dauke shi akan wannan ma'ana, baya halatta a sayar musu. Me yasa? Saboda kasancewar sayar ma abokin gaba makami haramu ne. A ce musulmi ya sayar ma kafiri makami, wannan haramu ne, baya halatta. Saboda game da sayar masa da wannan makami, akwai taimaka masa akan ci gaba da yakar musulmi. To amma in a zahirinsa ne sahani, to ai wannan ba laifi bane. Idan aka ce al-ibriq shine wato finjani, wannan finjani ma'ana wannan dai buta irin wadda ake dafa shayi, ita ce ake kiranta al-ibriq, mai dogon wuya, shine Ubangiji ta'ala yake faɗa, bi akwabin wa abariq, abariq jam'i ne na ibriq, banu al-asfar laqabi ne na rumawa. Shine yace ayuba'ul ibriq ala bani al-asfar, shin yanzu rumawa a sayar musu da sahani mai dogon wuya? Qala, sai yace yukrahu, an karhanta ka bai ilmigifar, ai kamar sayar musu da kwalkwali ne. Al-migifar wato ita ce hular kwano wadda mayaki yake sakawa a kansa domin neman kariya game da makamin abokin gaba da izinin Allah. Shine yace al-ibriq as-saifu saqilu, ko kuma al-kasirul ma, ruwa wanda yake mai yawa. Kenan in ruwa ne mai yawa dan a sayar musu, wannan ba laifi bane. Wa banul asfar yace ar-ru. Qala, yana fada tambaya ta gaba, ayajuzu an yabi ar-rajulu sayfiyahu? Qala, la, walakin li yabi safiyahu. Yace wai shin yana halatta mutum ya sayar da sayfiyahu, ƴaƴan taguwarsa waɗanda aka haifa a lokacin rani? Minas sayf ne, idan aka ce as-sayfi wato ɗan taguwa wanda aka haifa a lokacin rani, shin yana halatta mutum ya sayar da shi? Qala, sai ya ce la, ya ce a'a, walakin li yabi safiyahu, sai dai yana iya sayar da safiyahu, ma'ana dan uwansa ko kace masoyinsa wanda yake mai tace so da kauna. Ka kama abokinka ka sayar da shi, ko ka kama dan uwanka ka sayar da shi, kaga wannan ai baya halatta a shar'ance. To anan me yake nihi da as-sayfi al-waladu ala al-kibar, dan da mutun ya samu bayan ya zama dattijo, bayan dattijantaka da da mutun yake samu shine ake kira as-sayfi. Lafazin as-safiyu annaqatul gaziratud darr, taguwa wadda take mai yawan nono. Kaga in ka dauki akan cewa nan mutum ya sayar da ɗansa wanda ya haifa bayan ya zama dattijo, kaga ai abu ne wanda yake kwata-kwata baya halatta. To amma sayar da taguwa mai yawan nono ai abu ne wanda yake halak, da yace walakin li yabi wannan safiyahu. Amma in ka ɗauka a ma'ana ta farko cewa a ya juzu an yabi ar-rajulu safiyahu, shin yana halatta mutum ya sayar da ‘ya’yan taguwarsa waɗanda aka haifa a lokacin rani? Kala la, yace a'a. Kaga a zahirin shari'a ko wannan ya halatta mutum ya sayar, sawa'an a lokacin rani aka haife su ko lokacin dari ko lokacin damana, ko ma a wani lokaci ne. Kala yana faɗa tambaya ta gaba, fa inishtara abdan fa bana bi ummihi jirahun, ala ma fi raddihi min junahin, yace idan mutum ya sayi bawa, fa bana bi ummihi jirahun, sai rauni ya bayyana ga mahaifiyar bawa. Kala sai yace ma fi raddihi min junahin, ai babu wani laifi game da mayar da wannan bawa ka tada cinikin ka fasa. An gane ku? To anan kaga a zahiri a shari'a, in dai ba bawon da ka saya ka samu illa ka samu aibi tare da shi, baka da damar da zaka maida ka ce ka fasa. To dan an samu mahaifiyar shi da rauni, menene zai tada wannan ciniki? Lafazin al-ummu anan mujtama'ud dimagi, ma'ana mahadar wato kwakwalluwa, kashin kwakwalluwa kenan mahadar. In ka samu wurin bawon yana da rauni, anan aibi ne kana iya mayar da shi a tada wannan ciniki a baka kuɗin ka ya karɓi bawansa. Al-ummu anan ba ana nihi mahaifiyarsa ba, a'a, mahaɗar kashi wanda yake na kwakwalluwa, in ka same shi da rauni anan kana iya mayar da wannan bawa ka tada ciniki. Ala yana faɗa tambaya ta gaba, a tasbutu shufu'atu lish-shariki fi sahara, qala la wala lish-shariki fi safra, yace wai a tasbutu shufu'a, shin yanzu riko da shufu'a na tabbata lish-shariki ga abokin tarayya fi sahara, wato game da wato dokar daji. Idan aka ce as-sahara jijin da babu itace, an gane ko? Kuma babu ruwa, galibi shine ake kira as-sahara. Kala sai yace la, yace ai baya halatta ruko da shufu'a, wato game da abu wanda yake na dokar daji. Sai yace wala li shariki fi safra, yace haka nan, yace babu ruko da shufu'a li shariki, wato ga wanda yake abokin tarayya. Sai yace fi safra, wato game da wato shine wadda take rawaya. Idan aka ce as-safra, yana iya zamantowa laƙabi ne na mace wadda launin jikinta asfar ne, an gane ko? Ita ce ake kira as-safra. Lafazin as-sahara anan al-atanul ladhi yumaziju bayaduha gubra, wato jaka wadda farin launinta yake gaurayuwa da ƙura-ƙura, wadda farin jaka ce amma farin ya gaurayu da ƙura-ƙura. To kaga anan ruko da shufu'a ai baya halatta ga wadda take dabba, domin ruko da shufu'a yana kasancewa akan abu wanda yake tabbatacce. Wasafra sai ya ce annaka, abinda ake nihi da as-safra wato ita ce annaka taguwa, ita ma taguwa ba maganar ruko da shufu'a a cikinta. Allah yana faɗa a yahillu ayyuhuma ma'ul bi'ri wal khala qala in kana fil falafala yace wai shin yana halatta ayyuhuma ma'ul bi'ri azazafa ruwar rijiya wal khala da ruwa wanda yake na jiji an gane wanda yake na jiji a kwance a tanki irin wannan ruwa wai za a iya zazafa shi yana halatta a zazafa shi a gunguma shi kala shi yace in kana fil falafala in har ajiji ne fala yace baya halatta to kaga a zahiri babu dalilin da ya hana cewa ruwar rijiya ka gunguma shi domin kai wanka ko kai wasu bukatun ka na daban haka ruwa wanda yake kwance na jiji ka dauko ka zazafa shi kai bukatun ka wannan babu dalilin da ya hana sawa'an a gari ne zaka yi ko a jiji amma shi sai yace in kana fil falafala in a jiji ne baya halatta to lafazin anan ayyuhuma ma'ul bi'ri ma'ana a hana ruwar rijiya wal khala wato da ciyawa in kana fil falafala in har a dokar daji ne to baka da yancin da zaka hana wani rijiya in a gidanka ka gina ta lalle kana da yancin da zaka iya hana wani ya dauka amma in ajiji ka gina rijiya to baya halatta ka hana wani ya dauka bayan kai ka dau iya bukatarka bayan ka janyo ruwa gulgudan bukatarka duk wanda yake da bukata baya halatta ka hana shi haka ciyawa ko a gonarka ta fito baya halatta ka hana wani ya shige yi ciyawa Allahumma sai dai in ka ji tsoron zai bannata maka amfani to a lokacin nan kana iya hana shi domin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annasu shuranan fi salasati shuraka mutane wato masu tarayya ne game da abubuwa uku shine alma'u wan naru wal kala ruwa da wuta wato da ciyawa an gane ko baya halatta ka hana mutum ruwan sha in ko kai ka gina rijiya in dai ajeji ne baya halatta haka ciyawa haka wuta duk wanda zai dosana yayi amfani to wannan baya halatta ka hana shi Allahumma sai dai in ya kasance amfani abinda zai yi da shi abu ne wanda bai halatta ba ma'ana yanzu da tabar sa yana famar zai dan kunna wuta to anan kana iya hana shi amma in yace zai dosani wuta ya je ya dan yi girki to baya halatta ka hana shi to shine anan kenan ma'anar ayyuhuma ai ayyumna shine yace ayyuhillu shin yana halatta ayyuhuma ma'ul bi'ri wato azazafa ruwar rijiya wal khala da ruwa wanda yake na jiji na dokar jiji kala sai yace in kana fil falafala in har a dokar daji ne fala yace wannan baya halatta lafazin in kana fil falafala anan a wata nuska kun yasa in kana to kenan nan kuskure ne to muje in kana fil falafala in har sun kasance ajiji ne fala to baya halatta lafazin yuhuma ayyumna lafazin alkhala shine wato alkala wato shine ciyawa qala yana fada ma taqulu fi maitatil kafiri qala sai yace hillu lil muqimi wal musafir wai me zaka fada fi maitatil kafiri game da cin nama na bungar kafiri cin naman gawar kafiri menene hukuncin sa kala sai yace hillu lil muqimi wal musafir ai halaka ne ga wanda yake mazauni da matafiyi nama indi na bunga ne na gawar kafiri halaka ne ga wanda yake mazauni da wanda yake matafiyi wanda a zahiri cin naman dan adam haramun ne kamar yadda Allah ya faɗa a wannan yake cewa wana ayuhibbu ahadukum ayya akula lahma akhihi mayitan fakarihtumuhu lafazin alkafir anan albahar wato tiku ake nihi wa an gane ko wa maitatuhu asama kubafi fauka maihi. Watu shine kifi wande ya hayo sama. Shine aki nihi kifi matachen kifi wande ya hayo sama. Shine aki kirada watu maita. Baena nihi gawar kafiri wa kafir anan sunane wande ki natiku. Angani kudu min lafazin kafir asali ala rauchi min al kafir ni. Al kafir shine asatur wa tagdiya. Ripi wa delili iwa. Don haka larabawa suke kiran gilgije kafir saboda yana rufe hasken rana. Dare suna kiran shi kafir domin ya suturce abubuwa ya koye su. Manomi suna ce masa kafir domin yakan yi rami a cikin kasa ya saka kwaya ya binne. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa ka masali gaisin a'jabal kufara nabatu kufar anan azurra. An gane ko haka girgije kafir kamar yadda wani mawaki yake cewa fi lailatin kafara nujuma gamamuha. To dan haka shi kanshi teku da ake ce masa kafir saboda ya rufe abin da yake karkashin sa ba a gani. Kala yana fada a yajuzu an yubaha bilhul ala huwa ajdaru bilqabul. Waishin yana halatta ayi layya bilhul wato da dabba mai ido daya da dabbobi waɗanda suke masu ido daya shine yace a yajuzu an yubaha bilhul. Waishin yana halatta ayi layya da dabba wadda take mai helle ma'ana wadda ganin idan ɗaya ya tafi. Kala sai yace huwa ashdaru bilqabul ai wannan shine mafi kamaci game da samun karbuwa abun Allah. Kaga kasancewar kwa dabba wadda take aura baya halatta ayi layya da ita domin yana daga cikin aibuka hudu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jimlice mana cewa duk dabbar da ta siffanta da ɗaya daga cikin su to baya halatta ayi layya da ita. Shine yace wala aura'ul bayyinu awruha da dabba mai ido ɗaya wadda idan ta ɗaya ya bayyana cewa baya ba ta gani. To lafazin alhul anan jam'i ne na ha'il. An gane ko wanda in ka dauki hul yana daukan ma'anar jami'i na ahwal. Idan aka ce ahwal mai helle kenan mai ido ɗaya wanda idan ɗaya baya gani da kyau. Idan mace ce ita ce ake kira haula. Haula. Haula'u in aka ce haula'u wanda kenan idan ta ɗaya baya gani. To amma alhul anan me yake nihi jam'u ha'il ma'ana marar ciki dabbar da ba ta da ciki. An gane ko dabbar da ba ta da ciki ce ai huwa ajdaru bil qabul. Qala yana fada tambaya ta gaba fa hal yubaha bi taliq. Qala na'am wa yuqra minha at-tariq. Wai shin yana halatta ayi layya da matar da aka saka? An gane ko idan aka ce at-taliq macen da aka saka domin lafazi sifa indi take banta da mata to wannan ba a sa mata alamatul ta'nis kamar yadda zaka ce imra'atun ha'ib ai ba a cewa ha'iba saboda haida sifa ce wadda take banta da mata to haka shi ma saki an taba sakin miji sai dai shi ya saka kenan shine yace fa hal yubaha bi taliq. Wai shin ana iya yin layya da matar da aka saka? Kala yace na'am yace kwarai da gaske kwa. Yace wayu quramin habbari yace kai in an yi bako ma ana iya masa garar baki da namanta a dafa masa yace. Lafazin habbari kanin ma'anarsa sai yace annaqatu tursalu tar'a haisu sha'at. Taguwar da aka saka take kiwo iya inda ta so. Ita ce ake kira abbali sakakkar taguwa wadda take tafiya ko ina take kiyo. Kenan ka dauka a zahiri kaga abu ne wanda bai halatta ba amma in aka dawo akan ma'anar da ya rufe wannan kuma halatta ne. Kala yana fada tambaya ta gaba fa in baha qabla zuhuril gazala wannan fa ana cikin kitabul wannan kitabul bahaya. yace fa in baha qabla zuhuril gazala, wato in wato qala yana fada fa in baha qabla zuhuril gazala qala shatu lahamin bila mahala, wai idan mi layya yayan kalayya qabla zuhuril gazala kafin barewa ta bayyana, menene hukuncin layyarsa? Qala yace shatu lahamin, an gane ko nama yace bila mahala ban makawa layya bata yi ba, bare da manzo Allah ya faɗa, an gane ku? To anan me yake nihi da algazala? Sai yace ash-shamsu ita ce rana, duk wanda ya yanka layya kafin rana ta hudu layya bata yi ba, an gane ku? Domin ita sallar idi ana yin ta ne bayan hudowar rana ta ɗan ɗaukaka gwalgwadon tsawon goran mashi, wanda wannan shine farkon lokaci na wallaha. Ita kwa layya daman ta samu suna ne game da lokacin da ake yin ta, shine lokacin wallaha. Bayan hudowar rana da kimanin minti 15 ana iya sallatar sallar idi, amma kafin hudowar rana baya halatta a yi sallar idi ko an yi bata yi ba. Kaga in aka yi idi na layya kafin hudowar rana, duk wanda ya yanka layya, layya bata yi ba. To shine yace fa in baha qabla zuhuril gazala, idan mutum ya yanka layya kafin bayyanar barewa, qala yace shatu lahamin, yace nama yace bila mahala ban makawa. Lafazin algazala anan ash-shams ake nufi, an gane ko? Ba wato barewa ba ake nihi, ai ba abin da yace dan barewa bata bayyana ba, kayan kalayyarka me ya shafi layyarka? Qala ba'abuhum, wasu daga cikin, wani daga cikin malaman loga yana fada yuqalu tala'atil gazala, ana fada a ce tala'atil gazala, ma'ana ai tala'atil shamsu rana ta hudu, domin gazala sunanta ne. Wala yuqalu garabatil gazala, amma fa ba a cewa garabatil gazala, in kace garabatil gazala wannan kuskure ne. Wa dhidduha aljauna, an gane ku? Kishiyarta aljauna, ba za ka ce ba tala'atil jauna, aljauna rana kenan, baka cewa tala'atil jauna, sai dai ka ce garabatil jauna. Idan ka ce tala'atil jauna wannan kuskure ne. Sai yace tusamma biha inda magibiha, lokacin fadawarta ne ake ambatanta a ce mata jauna, li annaha taswaddu hina tagib, domin rana takan yi baki lokacin fadawarta. Kama qala sha'ir, kamar yadda wani mawaki yake faɗa, tubadirul jauna anta giba, yake cewa ka rigayi rana kafin ta baki. Qala yana faɗa tambaya ta gaba, ayahillu takassubu bitsarki? Qala huwa kalkimari bila farki, wai shin yana halatta at-takassu, neman kuɗi, bitsarki da sana'a ta duka da guduma, kamar yadda gashin dabobi wanda ake kiran shi asuf, idan an yanku to akan ringa dukan shi da guduma don ya yi laushi, ko kuma wato makera, idan an sanya ƙarfe cikin wuta in yayi ja, akan dora shi akan uwar makera, sai a ɗauki almidraka, ita ce guduma, a ringa dukan wannan ƙarfe, sai an meke shi, ko sai an lankwasa shi, ko sai an fadada shi iya yadda ake so. Idan aka ce addar kenan, addarbu bil midraka, duka wato da shine wato guduma, shin yin sana'a da wannan yana halatta? Qala sai yace huwa kalkimari bila far, ai kamar caca ne, babu wani bambanci. To kaga sana'a ka je makera ka ringa duka da guduma, wannan abu ne wanda ya halatta a zahiri, babu wani dalili da ya haramta. To amma anan me yake nihi da addar? Yace addarbu bil hasa, wa huwa min af'alil kahana, wato shine bugun, wato diyan wuri kenan, zuba diyan wuri, wanda nau'i ne wanda yake na bokanci, domin nau'i ne na diba haramun ne, bokanci ne. Shine yace addarbu bil hasa, shine wato kenan watsa diyan wuri, wa huwa min af'alil kahana, wannan aiki ne na wato bokaye, wanda shi kuma haramu ne, shi yasa yace ai huwa kalkimari bila far. Ala yana faɗa tambaya ta gaba, a yusallimu alqa'imu ala alqa'id, shin wanda ke tsaye zai iya yin sallama ga wanda ke zaune? Ala sai yace mahzurun fi ma bainal aba'i, ai abu ne wanda aka yi hani tsakanin waɗanda suke mani santan juna. In ƴan uwan juna ne, na tsaye yana iya ma na zauna sallama, amma in mani santan juna ne, to baya halatta na tsaye ya ma na zauna sallama. To anan me yake nihi da alqa'id allati qa'adat anil hayd aw anil azwaj, macen da ta dina jinin al'ada ko ta dina wannan ko wadda wato ba ta da miji. Kaga malamai sun karhanta namiji ya ma mace sallama, me yasa? Saboda toshe kafa ta fitina. Lafazin alqa'id jam'un sa gaya can cikin suratul nur, wal qawa'idul lati la yarjuna nikahan falaysa alayhinna junahun an yada'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina wa an yasta'fifna khayrun lahun wallahu samiun alim wal qawa'id minan nisa'i lati la yarjuna nikahan. Al qawa'id kenan jam'i ne na alqa'id. In aka ce alqa'id, mace wadda ta dina jinin al'ada, shine yace wal qawa'id minan nisa'i lati la yarjuna nikahan. Wato shine anan sai yake tambaya ta gaba, sai yace ayanamu al'aqilu tatarraqi qala ahabbihi fil baki, wai shin yanzu mai hankali zai iya yin bacci a ƙarƙashin wawa? Ma'ana wawa ya zame masa katifa ya hau kai ya yi bacci. Kala ya ce a habibihi, menene mafi soyuwa game da haka filbaki, musamman in a cikin baki a ne ta Madina, ka samu wawa ka maida shi shi ne katifar ka kai ka hau kai ka kwanta. To kaga a zahiri ba wawa ba, ko wanda yake mai hankali baya halatta ka hau kan shi ka kwanta. Lafazin arraqi'u anan as-sama'u yake ne, yin bacci karkashin samaniya ai abu ne halal. Wa ana bil baqi baqi al madina, baqi ata madina, kai bacci kuma a kana a baqi ata madina ai abu ne wanda yake mafi soyuwa, domin kasa ce mai tsarki. Qala yana faɗa tambaya ta gaba, ayyumna uzzimmi min qatli al ajuzi qal mu'aradatuhu fil ajuzi la tajuzu, yace ayyumna uzzimmi, shin yanzu a hana arni min qatli al ajuzi game da kashi tsohuwa? Kale yace mu'aradatuhu, bujiro masa fil ajuzi game da kashi tsohuwa ka ce ba zai yi ba, la tajuzu, wannan baya halatta. Idan arni zai kashe tsohuwa, to sai a bar shi ya kashe, na ka yi huto na huto da shi ka hana shi ya kashe ta, wannan baya halatta. Azimmi shine arnan da ke da alkawali tsakanin shi da jama'a ta musulmi, wanda ya yadda a bar shi akan addinin shi amma zai ringa bada karu ga jama'a ta musulmi. Domin arni kala uku ne, akwai azimmi, akwai al-mu'ahid, akwai al-harbi. To shine yace ayyumna uzzimmi, shin yanzu a hana arni arnan da ke da alkawali tsakanin shi da musulmi min qatli la ajuzi game da kashe tsohuwa? Kale yace mu'aradatuhu, bujiro masa fil ajuzi domin hana shi kashe tsohuwa, la tajuzu, kwata kwata baya halatta. Lafazin al-ajuz al-khamr, abinda ake nihi da al-ajuz, giya. Arne a hana shi shan giya? Wa qatluha masjuha, kashe ta shine masjuha, gauraya ta kenan, a sa mata ruwa ya dan rige mata kaifi. Qala sai yake faɗa tambaya ta gaba, ayajuzu an yantaqila ar-rajulu an imarata abihi qala ma juwiza li khamilin wala nabihin, washin yana halatta mutum ya kaura an imarati abihi gabarin gidan mahaifinsa? Idan aka ce imara shine in ma gida ko wata gona wurin da aka rayar da shi, wai yana halatta mutum ya kaura gabarin gidan mahaifinsa ya koma wani wuri? Yace mazu maju wiza, kwata-kwata yace ba a halatta ba li khamilin ga wanda yake butacci wala nabihin ko wanda yake wato fadakkakke madaukaki mai daraja. Idan aka ce khamil shine butacci wanda ba a san da zaman shi ba, nabi shine wato fadakkakke mai daraja wanda aka san da shi, wanda in ya wuce ake nuna shi da yatsa. To dan mutun ya kaura daga gidan mahaifinsa, ai babu wani dalili da ya haramta masa a shar'anci. To amma anan me yake nihi da al-imara al-qabila, ma'ana qabila ka ci rika ce a kaiwa na ba mahaifinka bane ba. An gane ku wannan haramun ne kwata-kwata, baya halatta a shari'a. Laifi ne babba daga cikin manyan laifuka mutun yayi musan dangantar shi, kuma alhali ya tabbata wato wannan mahaifinsa ne. Ala tambaya ta gaba yace ma taqulu fi tahawudi, ala sai yace huwa miftahu tazawudi, yace me zaka fada game da yin yahudanci. An gane ko fi tahawudi ma'ana mutun ya rikide ya koma ba yahudi, me zaka fada? Ala sai yace huwa miftahu tazawud, yace ai wannan mabudi ne na kyamar duniya, na gudun duniya. Shi ko kaga a zahiri kafirci ne, kana musulmi ka koma ba yahudi? Idan aka ce at-tahawud shine ad-dukhul fi dinil yahudi, abinda yake nihi da at-tahawud anan at-tauba, wato tuba kenan. Me zaka fada ga tuba? Sai yace huwa miftahu tazawud, ai mahudi ne wanda yake na gudun duniya. Amma in ka dauke shi akan ma'ana ta zahiri game da yin yahudanci, to wannan kuma ya haramta a shari'a. Sai yace wa minhu qawluhu ta'ala inna hudna ilaik, ubangiji ta'ala na fada inna hudna ilaik, ai inna tubna ilaika. Ala yana fada tambaya ta gaba ma taqulu fi sabril baliya, ala a'zim bihi min khatiya, yace me zaka fada game da daukan hakuri game da wata musiba da ta samu bawa? Kala sai yace a'zim bihi min khatiya, menene mafi girman shi game da laifi? Masiba ta same ka ka dau hakuri ka jimre, a'zim bihi min khatiya, menene mafi girman sa min khatiya game da kuskure laifi? Wanda daukan hakuri akan bala'i da musiba wajibi ne, kashin hakuri haramun ne. To amma anan sai yace a'zim bihi min khatiya, menene mafi girman sa game da wato kuskure a ce mutum musiba ta same shi ya dau hakuri? Lafazin as-sabru anan abinda yake nihi al-habsu, wato shine daurewa. Lafazin al-baliya anan ma'anarsa an-naqa tuhbasu inda qabri sahibiha, fala tusqa wala tu'allaf ila an tamuta, wa kanat al-jahiliyyah tazqumu anna sahibaha yuhsharu alaiha. Wato in aka ce baliya taguwa wadda a jahiliya suke daure ta a gindin kabarin mai ita, idan Allah ya masa rasuwa ba a bata ciyawa, ba a shayar da ita har sai mutuwa ta cin mata. Wai a iya aqidar su in kiyama ta tashi akan wannan taguwa zai tashi, domin a jahiliya ma akwai wadanda suka yi imani da alkiyama. An gane ko? Kenan in ka dauka ma taqulu fi sabril baliya, me zaka fada game da daure taguwa wanda suke yi a jahiliya a gindin kabarin mamaci? Kenan a'zim bihi min khadiya, menene mafi girman wannan game da laifi? Wannan kenan ma'ana ta daidai. Bala yana fada tambaya ta gaba, ayahillu darbu safir, bala na'am walhamlu alal mustashir, wai shin dukan jakada yana halatta dan aiki jakada? An aka ce as-safir wanda ake aikawa domin wato sasanta alaka tsakankanin jama'a biyu, shine yace ayahillu darbu safir, shin dukan jakada yana halatta? Kala sai yace na'am, yace kwarai da gaske kwa. Walhamlu alal mustashir, haka nan labta kaya akan al-mustashir mai neman shawara. An gane ku? Wanda ya nemi shawarar ka na kai masa labtu, wannan shi ma ba laifi bane ka labta masa kaya yadda ake labta ma ragumi. Lafazin as-safir anan ma tasaqada min waraqi shajari, wato abin da yake faduwa na ganyen itace na karinga daddake su karinga dukan so na ai abu ne wanda ya halatta wal mustashir anan abin da ake nihi al jamalus sami kushashin ragumi wa huwa aidan al jamalul ladhi ya'rifu lakiha min al ha'il amalan da ya san taguwa wadda take mai ciki game da wadda take mara ciki ana kiran shi al mustashir qala yana fada tambaya ta gaba ayu'azziru ar-rajulu abahu qal yaf'aluhu al-barru wa la ya'abahu wai shin na halatta mutun ya tsawatar da mahaifinsa ya kyare shi ya ladabtar da shi ya bulala shi shine yace ayu'azziru ar-rajulu abahu shin yanzu yana halatta mutun wato ya tsawatar da mahaifinsa ya masa wasu ƴan bulaloli domin ya shiga hankalinsa kale yace ya fa'aluhu al-barru yace ai dana ƙoren shi yake haka wala ya abahu kuma baya ki domin haka ce at-ta'zir kamar yadda a cikin wato babi na hukunci alƙali shine yake ma mai laifi at-ta'zir laifin da babu wani gwalgwado na ukuba da yazo a shar'ance alƙali zai iya ijtihadin sa ya ga menene ya dace ya masa na gulala domin ya dan shiga hankalinsa to lafazin at-ta'zir anan ba yana nihi tsawatarwa ba a'a at-ta'zimu wan nusratu wat tawkir girmamawa da taimakawa wato da darjantawa ga yacin inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira lituminu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila ash-shahid wa tu'azziruhu shine ku girmama shi ku taimaka masa ku bashi hadin kai wato da karfin gwiwa akan isar da sako qala yana fada tambaya ta gaba ma taqulu fi man afqara akahu qala habba za ma tawakhahu yace me zaka fada game da mutumin da ya talautar da dan uwansa kale yace habba za ma tawakhahu yace ma dallada abin da yake fata ai abin da yayi daidai mutum ya talautar da dan uwansa ai yayi abin kurai lafazin afqara ba yana nihi ya talautar da shi afqarahu ai aarahu naqatan yarkabu fiqaraha ma'ana ya ara masa taguwa domin ya hau bayanta an gane ko lafazin afqara kenan ya ara masa taguwa domin ya hau fiqaraha shine bayanta kaga ka ara ma dan uwanka taguwa ya hau wannan abun kurai ne amma ka talautar da shi wannan laifi ne qala sai yake fada yace fa ina a ara waladahu kenan wannan fa ana cikin kitabul ariya kuma yace fa ina a ara waladahu qala ya husna ma atamadahu yace idan mutun ya tsiraitar da ɗansa yake dinka masa tufafi ya tsiraitar da shi ya bar shi yana tafiya a tsiraice qala cha ya husna ma atamadahu ya matukar kyawun abin da yake nufata fa ina a ara waladahu idan ya tsiraitar da wato ɗansa yake yi masa tufafi yana tafiya a tsiraice qala sai ya fada yace ai ya husna ma atamadahu ya matukar kyawun abin da yake nufata lafazin a arahu ai a atahu samarata nakhlihi aman wannan min al-ariya ne kenan ma'ana ya dira masa ƴaƴan dabinuwa tsawon shekara ma'ana ya masa kyautar ƴaƴan dabinu cewa ya yanka a wannan shekara ya bashi shine ake kira wato al-ariya qala sai yake fada tambaya ta gaba fa in as-sulama malukahun nara qala la isma alaihi wala arun wai idan mutun ya kona bawansa da wuta fa in aslama mamlukahun nara idan ya shigar da bawansa cikin wuta ya kona shi qala cha ila isma alaihi babu laifi akan sa wala arun kuma babu wani abun Allah wadai ko kace wani abun aibi na kushewa akan sa lafazin al mamluk al ajinu allazi qad ujida ajnuhu hatta qawiya dawu wanda aka kyautata wato cibra shi har sai da wannan an gane ko dama shi hatta kauye sai da yi kauri kenan da wanda aka ringa murza shi ana wannan ana dama shi kenan sai da yake yayi kauri shine ake kira al-mamluk qala ina fada tambaya ta gaba ayajuzu lil mar'ati an tasrima ba'alaha qala ma hadara ahadun fi ilaha wai shin yana halatta ga mace an tasrima ba'alaha wato ta yanke alaka da mijinta kwata kwata ta daina yi masa da'a kwata kwata ta fasa yi masa da'a shin yana halatta haka qala yace ma hadara ahadun fi ilaha ai babu wani wanda zai hana wannan aiki na ta din an gane ko abu ne daidai shine yace ayajuzu lil mar'a shin yana halatta ga mace an tasrima ba'alaha ta yanke alaka da mijinta ta fasa yi masa da'a qala yace ma hadara ahadun fi ilaha babu wani wanda zai hana wannan aiki na ta lafazin alba'al annakhalu allazi yashrabu bi urukihi min al-ard dabinan da yake shan ruwa da jijiyoyinsa daga cikin kasa wanda ba sai an bashi ruwa ba shine ake kira alba'al ba miji ba qala sai yake fada tambaya ta gaba fa hal tu adabu al-mar'atu ala al-khajali qala ajal yace wai shin yana halatta aladabtar da mace a bulalata a tara mata gajiya alal kajali a sababin wato jin kunya da take fa hal tu adabu almar'atu alal kajali shin ana iya ladabtar da mace a bulalata a tara mata gajiya alal kajali a sababin ta ji kunya a sababin kunya da take yi qala yace ajale yace kwarai da gaske ka an gane ko yace ajal kwarai da gaske ana iya ladabtar da ita a sababin jin kunya da take wanda kaga kunya ai abin nema ce ga mace to amma menene laifin na cewa a ladabtar da ita dan ta nuna jin kunya lafazin al-khajal anan su ihtimali gina wato shine mummunan wato tafiyar da wadata daukan wadata wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallama lin nisa'i wato daga cikin shi ne aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ya fada ga mata inna kunna lalle ku mata dabi'arku da al'adarku idza ju'tunna idan kuka ji yunwa da qa'tunna sai ku kaskanta ku yi lumus lafazin da ka'atunna minad daqa'a ne addaqa'a ita ce kasa ma'ana sai kaga sun yi lumus sun koma sun zauna wa idza shaba'atunna in ko kuka koshi khajaltunna sai tsiya an gane ku shine ma'ana banna ta dukiya musamman in ba kauya ce an gane ku wanda dama mata saba wadata ba to daman dabi'ar su ce da al'adar su haka dai aka rawaito haka hadisin yake amma ba mu san ba daraja shi da matsayin shi sai bayan mun bincika qala yana fada tambaya ta gaba ma taqulu fi man nahata athlata akhihi qala asima walau adina lahu fihi yace me zaka fada fi man nahata athlata akhihi wato ga mutumin da ya sassaki wato guruba ta dan uwansa dan uwanka ne yana da itaciya ta guruba sai ka zo ka sassake bawan qala sai yace asima yace ai ya dau zinibi walau azina lahu fihi koda ya bashi izini ko shi ya baka izinin ka sassake ta idan aka ce asla ita ce guruba ko kuma ka ce kuriya an gane ko ga ya can yake wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini zawatai ukhlin khamdin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil ash-shahid wa asli ita ce guruba gaya can fadar imru'ul qais a cikin waqas safid dariqi ila al-bizantiyya yake cewa ka aslin min al-a'rabi min duni bishatin wa duni al-qumairi amidatil lighad wara fada'aza wa salli lahamma anka bi jasratin zamulin idha sawman naharu wa hajjara tugaddi uji banan ka anna mutunaha idha azharat tukusamula ammunashara. Yace ka aslin min al'aradi min duni bishati wa duni al-gumairi amidatin li gadwara fada'aza wa salli lahamma anka bi jasratin zamulin idha sawman naharu wa hajjara tukaddibu gidanan ka anna mutunaha idha azharat tukusamu la ammunashara. Asli ita ce wato guruba ko kace kuriya, haka ake kiranta a Hausa. Shine yace anan, yace mata kulu me zaka fada fi manna hata game da mutumin da ya sassake. An gane ku, idan aka ce annahat shine sassaka, gaya can watan hitunal jibala buyuta aslata akihi, wato guruba ta dan uwansa. Kale yace asima ya dau zinibi walau azina lahu fihi, koda ya bashi izini. Lafazin nahata aslatahu ay izagtabahu shine idan ya ci namansa wa kada hafi irdihi, ya ringa aibanta shi game da mutuncin shi. Ai koda mutun ya baka izinin kai da shi, baya halatta kai da shi. Kala tambaya ta gaba, aya hajurul hakimu ala sahibis thawri, wai shin yanzu alkali ya iya tsare ma'abucin sa ya hana shi yin kyauta da wannan sa ko sayarwa ko yin sadaka? Kala yace na'am, yace kwarai da gaske. Li ya amana ga'ilatan jawri, wato don ya amuntu game da hallaka ta zalunci, ma'ana yana iya hana shi. Ma'ana mutum ne yake da sa, alƙali ya iya hana shi cewa kar ya yi kyauta da wannan sa, kar ya sayar da shi, kar ya yi sadaka. Kaga a zahiri baya halatta alƙali ya hana shi, saboda kayan shi ne mallakar shi. Lafazin as-sawr anan al-junun, wato shi ne taɓuwar hankali. Duk wanda yake da taɓuwar hankali, dole alƙali ya taka masa birki game da tasarrufi da dukiyar shi, domin ya amuntu da wato hallaka wadda take ta zalunci, kar a zalunce shi. Kala yana fada tambaya ta gaba, fa hallahu an yadriba ala yadil yatimi? Qal na'am ila an yastaqima, wai shin yana halatta ga mutum ya ringa dukan hannun maraya? Kala yace na'am, kwarai da gaske kwa, ila an yastaqima, har akai lokacin da zai daidaita ya shiga hayyacinsa. Kaga bugon maraya ba tare da laifi ba, ba tare da fuska ta ladantarwa, baya halatta. Yuqalu daraba ala yadihi idha hajara alayhi, ana fada cewa daraba ala yadihi idha hajara alayhi, idan ya tsare shi ya hana shi yin tasarrufi da dukiya dan kar ya bannatata, wannan daidai ne. Amma dukan hannun maraya ba ta fuskar ladantarwa ba, wannan baya halatta, haramun ne. Kala yana fada tambaya ta gaba, fa hal yajuzu an yattakhidha lahu rabadan? Kala la walau kana lahu rida, wai shin yana halatta ga wanda yake rike da maraya, wanda yake kula da maraya, shin yana halatta an yattakhidha lahu rabadan, wato ya rikan masa wata sabra, ma'ana ya saya masa wata gona? Kala sai ya ce la, ya ce a'a, walau kana lahu ridan, koda da yadda shi da amincewarsa baya halatta. Kaga a zahiri ko, in har kaga akwai amfani ga maraya na ka saya masa fili ko ka saya masa gona, sawa'an ya yarda ko bai yarda ba, wannan abu ne wanda ya halatta a shar'anci. Me yake nihi da arraba anan? Yana nihi az-zauja, wato mata. Kaga wanda yake maraya bai kai ba, ya shiga hayyacinsa, na ka aura masa mace, wannan bai dace ba, koda da yarda shi da amincewar shi, a bar shi har lokacin da ya shiga wato hayyacinsa. Domin Ubangiji Ta'ala mi ya faɗa, wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum. Tambaya ta gaba sai yake faɗa, yace fa mata yabi'u badanas safihi qal hina yara lahu la hadd fihi, yace a yaushe ne yake halatta mutun ya sayar da gangan jiki na wawa? Kala sai yake fada, sai yace hina yaralahu alhadd fihi, lokacin da yaga yana da rabu a cikin wannan gangan jiki, idan ya sayar masa to ba laifi yana iya sayarwa. Wai ka kama wawa ka sayar da gangan jikin shi ka sayar ma wani, a wani lokaci ne yake halatta? Yace in har ka ga yana da rabu a cikin haka ba laifi kana iya. Lafazin albadan anan addirul qasira, ma'ana gajiran silke. An gane ku, riga ta yaki da ake sawa shine yace addirul qasira, wato gajeran silke, ko kuma ka ce riga wadda take gajera. In ka ga yana da rago, yana da riba a ciki ba laifi kana iya sayar masa. Kala sai yake faɗa tambaya ta gaba, fa hal yajuzu an yabta'a lahu hashan? Kala na'am, idza lam yakun mughashshan. Wai shin yana halatta ga wanda yake waliyi na wawa, ko waliyi wanda yake na maraya, an yabta'a lahu hashan, wato ya saya masa masai? An gane ko? Idan aka ce alhash wato masai, yana halatta ya saya masa masai? Kale yace na'am, kwarai da gaske, idza lam yakun mughashsha, in har masan masaikin ba a kai kawo, ba a zai ke mata, ba laifi yana iya saya masa masai. To wani amfani yake da shi game da saya masa masai? Lafazin alhashu anan annakalu lil mujtama, wato dabinnai waɗanda suka haɗu a gude suka sarki, su ne ake kira da wato alhash. Ba ana nihi masai ba, domin saya masa masai babu wani amfani, to zartan masa da dukiya ne. Amma saya masa dabinnai waɗanda suke gude, wannan halak ne. Kala yana faɗa tambaya ta gaba, a yajuzu an yakuna alhakimu zaliman? Kala na'am, idza kana aliman. Shin wai yana halatta alƙali ya zamanto azzalimi? Yace kwarai da gaske, idza kana aliman, idan masani ne. An gane ko? A yajuzu an yakuna alhakimu zaliman, shin na halatta alƙali ya zamanto azzalimi? Qal, sai yake faɗa na'am, yace kwarai, idza kana aliman, in ya zama masani ne ba laifi ya kasance azzalimi, ba laifi bane. Lafazin azzalim anan alladhi yashrabu al-labana qabla an yaruba wa yukhraja zabaduhu, wanda ke shan nono kafin wato shine ya zama kindirmu a fitar da afarari. Madara kenan kafin ta rikida ta koma nono kenan, wanda yake kindirmu kafin a fitar da afarari, wannan bala shine ake kira azzalim, wanda yake kwankwadar nono haka. Daga alƙali ko dan ya kasance mai shan nono kafin ya zama kindirmu, ai ba laifi bane. Tambaya ta gaba sai yake faɗa, yace a yustaqaba man laysat lahu basira? Qala na'am, idza hasunat minhu sira. Wai shin yanzu a iya nada wanda ba shi da lura alƙali? A yustaqaba man laysat lahu basira, yanzu mutumin da ba shi da lura a iya nada shi a matsayin alƙali? Kale yace na'am, kwarai da gaske, idza hasunat minhu sira, in har al'adarsa ta yi kyau da ɗabi'ar shi, to ba laifi, rashin lura ba aibi bane, ana iya nada shi alƙali. Lafazin albasira anan at-turs, wanda ba shi da garkuwa. Dan alƙali ba shi da garkuwa, to menene laifi? Asira shine al'ada, kamar yadda can Allah yake faɗa, sanu'iduha sirata halula, ay adata halula. Qala sai yake faɗa, fa inta arramin al'aqali, qala zaka unwanul fadli, wai in har alƙali ya tsireta game da hankali, menene matsayin sa? Qala sai yace zaka unwanul fadli, ai wannan adreshi ne na daraja, alama ce ta daraja da cika da batsewa, alƙali ya tsireta game da hankali. Lafazin al'aqal anan darbu min alwashi, ma'ana wani nau'i ne wanda yake na annamimanci. An gane ko? Darbu min alwashi, nau'i na annamimanci shine ake kira al'aqal. Kaga in ya tsireta ba shi da wani gulma, ba shi da annamimanci, kaga ai wannan alama ce ta daraja da daukaka. Qala sai yake faɗa, fa in kana lahu zahu jabbari, qala la inkara alaihi wala itibaru, yace in har alkali ya kasance yana da jiji da kai na azzalamai masu karye inda baggaba, kala sai yace la inkara alaihi, babu wani muso da za a yi masa, wala ikbarun, kuma babu ganin girman laifin. Ai abu ne mai kyau a ce alkali yana da jiji da kai irin na wato azzalamai waɗanda suke masu karye inda baggaba shi a zahirin abin da yake ba. Fa in kana lahu zahu jabbar, in har alkali ya kasance yana da jiji da kai na jabbarin azzalamai masu karye inda baggaba, masu kama karya, kala sai yace la inkara alaihi, babu musu akan sa, wala ikbarun, ko ganin girman laifin. Lafazin azzahu anan albusrul mutalawwan, wato maga wadda ta canza ta yi ja ta yi kyau ta nuna. Wal jabbar, abinda ake nihi da jabbar anan, annakhalul ladhi fatal yada wa didduhu alqa'id, dabinan da ya kere hannu wanda hannu bai isa ba mutum ya ciro, dabinan da ya yi tsawo baka isa baka ciro da hannu, shi ne ake kira jabbar. Dabinan da aka iya cirowa da hannu, shi kuma wannan ana kiran shi alqa'id. Kamar yadda can Imru'ul Qais yake faɗa a waƙarsa fi dariqi ila al-Bizantiyya, yake cewa samalaka shauqun ba'da ma kana aksara wa hallat sulayma batun qawwin fa arara kinaniyatun banat wa fi sadri wudduha mujawiratun gassana wal hayya ya'mura bi aynay yaqunu al hayya lamma takammashu bi aynay yaqunu al hayya lamma tahammalu lada janibil aflaji min janbi taymara فشبهتهم في العالي لما تكمشوا حدائق دوم أو سفينة مقيرة أو المكرعات من نخيل بن يامني دوين الصفا اللائي يلين المشقرة سوانك جبار أثيث فروؤه وعلينا كنوانا من البسر أحمرا. الشاهد جاي سوانك جبار أثيث فروؤه wa alaina kinwanan min al-busri ahmara, jabbar dabinai waɗanda suke dogaye wanda hannu yayi kadan ya ciro. Anan kuma allo da yake cewa hada'ika daumin, daumin suna ne na guruba, ita ce ake kira daumin. To shine anan yawas kada sai yake faɗa tambaya ta gaba, kenan mu je ƙarshen tambayoyin sai mu tsaya insha Allah. Kala yana faɗa tambaya ta gaba, a ya juzu an ya kuna shahidu muriban, wai shin yana halatta mai shaida ya zamanto mai kokonto mai shakka game da shaidar da zai bada? Kala sai ya ce na'am, idza kana ariba, kwarai idan ya zama mai hankali ne, wannan kokonto baya cutarwa a wajen shaidar da zai bada. Lafazin al-murib ba yana nihin kokonto ba, allazi yaksuru inda hullabanur ra'ib, wanda kadaddan nono yake da yawa a gunsa, shine ake kira al-murib. An gane ko, wanda ke da kadaddan nono gongi mai yawa a gunsa shine ake kira al-murib. Kaga dan mai sheda yana da kadaddan nono, wannan ai ba laifi bane ba. Kada sai yake faɗa tambaya ta gaba, fa in bana annahu laqa qala huwa kama law khafa, idan ya bayyana cewa mai sheda annahu laqa, wato yayi luwadi, an gane ko, aiki irin na mutanen annabi Lut, namiji ya jema dan uwansa namiji, a ta'atuna zukurana min al-alami, shine yace fa in bana, idan ya bayyana annahu shi mai bada shaida lafa, wato yayi luwadi, kala cha yi huwa kama law khada, ai wannan kamar ya din yayi dinki ne, an gane kama law khada kamar ya dinke tufani, menene bambanci? Lafazin lafa lafa al-hauba idza qayyanahu, sukan ce lafa al-hauba idza qayyanahu, idan ya dama lakar da take cikin tauki ruwa da ya jirkita, shine ake kira da lafa, ba luwadi ba yake nihi anan. Kada sai yake fada, fa in usira ala annahu garbala, kada yace turaddu shahadatuhu wa la tuqbal, idan aka hango ala annahu cewa shi mai bada shaida garbala ya tankade gari, an gane ko lafazin garbala shine tankadi ma'ana ya tankadi gari domin aka ce algirbal shine wato tame ko kace maraki wanda ake tankadi gari da tuwo shine yace fa in usira idan aka hango ga yacin fa in usira ala annahu mustahaqqa isman fa akhrani yaqumani maqamahuma min alladhina istahaqqa alaihim alawliyan shine yace fa in usira idan aka hango ala annahu a bisa cewa shi mai ba da shaida garbala ya tankadi gari qala chaayi turaddu shahadatu take yanki sai a watsar da shaidar shi wala tuqbalu ba za a karba ba to menene laifi game da rashin karbar shaidar shi dan ya tankadi gari lafazin garbala ai katala yayi kisan kai an gane ko yayi kisan kai wa minhu qawlur rajiz taral muluka hawlahu mugarbala yace zaka ga sarakuna a gefin sa mugarbala suna kayayyi ma'ana an kashe su suna cikin jini qala ya fada tambaya ta gaba fa in wadaha annahu ma'in qala huwa lahu wasfun za'in yace fa in wadaha idan ya bayyana annahu shi mai bada shaida ma'inun makaryaci ne qala yace huwa lahu wasfun za'in ai sifa ce mai kayatarwa gare shi mai shaida ya zama makaryaci ai sifa ce mai kyau lafazin alma'in hahuna allazi yaqulu wa yakfil ma'una mimma na yamunu la ma na yaminu la mimma na yaminu idan aka ce alma'in anan wanda ke daukan dawainiyar jama'a yake isar musu da wata dawainiya wata wahala kenan mimma na ne yamunu ba mimma na yaminu domin in kace mana yaminu sai kace mainan almainu ita ce ƙarya kenan a bangaren ismu fa'il sun haɗe an gane ko haka a bangaren fi'ilu madhi mana kenan yana zama yana daukan ma'anar daukan dawainiya mana yana daukan ma'anar kazaba ma'ana yayi ƙarya sun bambanta a bangaren mudari shi wancan sai kace yamunu wannan sai kace yaminu qala yana fada tambaya ta gaba ma yajibu ala abidil haqqi me zaka fada ga wanda ke bauta ma sarki matabbacin gaskiya shine Allah subhanahu wataala alhaq sunan sa ne an gane ko zalika bi anna Allah huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi albatil wa anna Allah huwa alaliyul kabir ko kuma zalika bi anna Allah huwa alhaq wa annahu yuhyi almauta wa annahu ala kulli shay'in qadir alhaqqu suna ne na Allah in aka ce abidil haqqi mai bautar sarki matabbacin gaskiya yace me zaka fada game da shi qala cha yuhallabu bi ilahil khaliqi akan rantsar da shi bi ilahil khaliqi da ubangi da abun bautar halittu shine Allah subhanahu wataala to menene laifin sa na rantsar da shi dan yana bautar Allah lafazin al'abid anan hakuna yace aljahil shine mai musu lafazin alhaqu anan addainu bashi kenan me zaka fada ala abidil haqqi ga me musan bashi da ake bin sa qala sai yace yuhallafu bi ilahil khaliqi domin ga yacin fadar Allah subhanahu wataala qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin alabidin anan ay aljahili qul ce da su in kana lirrahmani walad in har da ya kasance ga Allah kamar yadda kuke rayawa cewa Allah yana da da to fa ana awwalul abidin ni ne farkon masu musu alabidin ay aljahidin qala yana fada tambaya ta gaba ma taqulu fi man faqa'a aina bulbul amidan qala tufqa'u ainuhu qawlan wahidan yace ni zaka fada ga mutumin da faqa a aina bulbul ya kwankwale idan wani tsuntsu da ake kiransa da suna bulbul amidan kuma da gangan qala yace tufu qawwa ainuhu qawlan wahida a fada dai shi ma a kwankwale masa idan sa kamar yadda ya kwankwale masa tsuntsu an gane ko dan ka kwankwale idan tsuntsu kai ma a kwankwale naka ai wannan ya saba ma shari'a inda a ce dan adam ne ka kwankwale masa kamar yadda Allah ya fada wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-ayna bil-ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas to amma ta yayi mata kuli mi zaka fada fi man faqa aina bulbul amidan game da mutumin da ya kwankwale idan tsuntsun da ake kiran shi bulbul da gangan kala sai yace tubqa'u ainuhu shi ma a kwankwale masana sa qaulan wahidan fada'i tak ba tare da wani kai kawo ba al bulbul ar rajulul khafi wato mutum wanda yake mara kiba shine ake kira al bulbul da larabci kaga in ka kwankwale ma dan adam wato ido dole a kwankwale ma naka inde da gangan kala yana fada tambaya ta gaba fa in jaraha qabatam ra'a famatat kala an nafsu bin nafsi idha fatat wato wai in har mutun yama durwa ta wata mata rauni famatat ita durwar ta mutu kala yace an nafsu bin nafsi ai akan kashe rai a sababin ta kashe rai idza fatat in hairan ta mutu to shi ma kawai kashe shi za ai lafazin qada qada wato durwa tsuntsu ne to wai ka kashe ma wata mata kama durwa tsuntsuwa ta wata mata ka mata rauni kuma tsuntsuwar ta mutu kuma a ce ayi sakayya kai ma a kashe ka kaga wannan ai ya saba ma zahiri a shari'a lafazin alqata anan ma bainal warikai abinda yake tsakanin mazaunai na mace idan kai mata rauni wannan rauni ya zame mata ajali kenan anan sakayya za a yi in kisa ne in rauni ne wanda yake daman na ganganci qala tambaya ta gaba fa in alqatil hamilu hashishan min darbihi qala li yukaffir bil itaqi wai in har mutum ya doki mace an gane ko shine yace fa in alqatil hamilu hashishan min darbihi idan har mace ta jefar da tayo barin hashishan ciyawa min darbihi a sababin dukan da aka yi mata qala chaili yukaffir bi itaqi an zambihi wato yayi kafara game da entar da bawa mumini an zambihi game da laifinsa a sababin laifinsa lafazin alhashish anan ba ciyawa ba ake ni aljaninu mulqa mayyitan ma'ana in har tayo barin da kenan anan kafara shine wato ne ya entar da bawa mumini qala sai yake fada tambaya ta gaba ma yajibu alal mukhtafi fi shar'i qala alqata'u li iqamati ar-radi wai me yake zama wajibi alal mukhtafi ga mutumin da yake koyewa a gida baya fitowa cikin jama'a an gane ko al mukhtafi me koya a gida wanda baya fitowa cikin jama'a me ya wajaba a kansa fi shar'i a shar'ance qala yace alqabu a yanke masa hannu li iqamati ar-radi domin tabbatar da tsawatarwa ga sauran jama'a lafazin al-muqtafi anan nabashul qubur wanda yake mai tona kabari domin ya sace da kafani an gane ko mai tona kabari domin ya sace da kafani domin kabari hirzi ne an gane ko duk wanda ya tona kabari ya sace da kafani to wannan dole a yanke masa hannu in wannan likafani kimar sa ya kai rubu dinar domin a wancan lokaci tufafi abu ne wanda yake da wahala ba kowa ba yake da gyabtan da zai daura kuma da mayafin da zai rufe kafadarsa qala yana fada tambaya ta gaba fa ma yusna'u bi man saraka asawi daddari qala yuqta'u in sawaina rubu dinari wannan kitabul jinayat kenan yace fa ma yusna'u mi za a aikata bi man saraka asawi daddari ga wanda ya saci bakaken mucizzai na gida gida ne ke da bakaken mucizzai wani yazo ya sace waɗannan mucizzai menene za a aikata da shi qala yace yuqta'u hannu za a yanke masa in sawaina rubu dinari in wannan mucizzai kimar su ya kai rubu dinari kawai hannu za a yanke masa lafazin al-asawir anan ba ana nihi bakaken mucizzai ba al-alatul musta'mala wato kaya waɗanda ake amfani da su a gida kal ijana kamar maburkaki an gane ku ko kace muciya wanda ake tuka tuwo da ita ita ce ake kira ijana wal kidir wato da tukunya wal jafna da akushi an gane su ne ake kira asawi duddar amma dan ka zo ka saci bakaken muci zai yo muci ji daman sayar da shi ake qala sai fada fa in saraka saminan min zahabi qala la qafa kama law gasaba yace idan mutun ya saci saminan abu wanda yake tsadadde min zahabin na zinare kala yace la qafa yace ba maganar yanke masa hannu kama law gasaba kamar idan yayi kwaci an gane ko kamar in yayi kwaci ne ba maganar a yanke masa hannu lafazin as-samin anan as-sumun ake ne an gane ko kaga shi ko da an gane shine as-samin kenan sumun kama yuqalu fi nisfi nasib wa fi sudus sadis shi ko kaga sumuni kaga ai bai kai ba dama rubu in dinare aka ce to kai kuma sai wannan sai ya zamanto abin da ya sata sumunin dinare ne kaga sumuni ai bai kai rubu qala sai yake fada fa in bana alal mar'ati saraku qala la haraja alaiha wala farak wato in har sata ta bayyana ga mace menene hukuncin haka qala yace la haraja alaiha babu wani laifi akan ta wala faraka kuma babu wani abun tsoro lafazin as-saraku anan ba sata ba ake ne an gane ko al-harirul abyad wato farin al-hariri kaga sanya al-hariri ko wannan halaka ne ga mace qala sai yake fada ayyana aqidu nan kuma kitabun nikah ayyana aqidu nikahul lam yashhadul qawari qala la wal khaliqil bari yace wai shin auren da wani tsuntsu da ake kiran shi alqawari idan bai halarta ba shin wannan aure ya dauru ayyana aqidu nikahul lam yashhadul qawari auren da tsuntsun da ake kiran shi alqawari bi halarci daura auren ba ayyana aqidu shin wannan aure ya dauru qala sai yace la yace ko dai wannan aure bai yi ba wal khaliqil bari rantsuwa nake da ubangiji mahaliccin halittu albari wanda yake mai kaga halitta lafazin alqawari anan ba yana nihin tsuntsun da ake kiran shi alqawari abinda ake nihi ash-shuhud shaidu li'annahum yuqirruna al-ashiya'a ayyata tabba'unaha domin su suke tabbatar da abubuwa su bibiye shi shaidu duk auren da aka yi ba shaidu bai tabbata ba domin shaidu rukuni ne daga cikin rukunnan aure la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adli qala yana fada tambaya ta gaba ma taqulu fi arusin ba tatbi lailatin hurra thumma ruddat fi hafiratiha bi suhra qala yajibu laha nisfu sadaqi wa la talzamuha iddatu talaqi yace me zaka fada game da amaryar da ta kwana da daren da ake kiran shi lailatul hurra thumma ruddat sannan sai aka mayar da ita fi hafiratiha wato akan sawunta bi suhra a lokacin asuba aka maida ta gidansu qala sai yace yajibu laha nisfu sadaqi rabin sadaqi ne ya zama wajibi gare ta za a bata wala talzamuha iddatul talaq amma idda ta saki bata lalzance ta ba yuqalu ana fada batatil arusu bi lailatin hurra idan tana atala zawjiha amaryar da take ango ya kusance ta ita ce ake cewa batat bi lailatin hurra kaga in ta ki ya kusance ta da asuba ya maida ta gidansu yace ya fasa ya sake ta me za a yi rabin sadaki za a bata kuma babu idda akan ta domin ubangiji ta'ala ya faɗa ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha kuma rabin sadaki sai ka koma can la junaha alaykum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaru mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsini fa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad farattum lahunna faridatan fa nisfu ma farattum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah shine yace wala talzamuha iddatu talaq wato idda ta saki ba ta lazumtarta shine yace kila ana fada ba ta tibi lailatin shayba wato ta kwana bi lailatin shayba kenan fa iniftabaha idan har ango ya kusanci mace amarya to shine ake cewa ba ta tibi lailatin shayba in ko bai kusance ta ba sai a ce ba ta tibi lailatin hurra والرد في الهافرة بمعنى الرجوع في الطريق الأول شيني ميدا تأهنيا تفركو كنان دا آكاو تمامتين يميدا تا غايتان أئنا لمردودون في الهافرة وكنا به أنطلاكها وردها إلى أهلها نان شيني ديك رشان تنبايا كوكم مصيفة تواتري دا أكما شيوان نمسان الله رباوا نان إن شاء الله تعالى زامو داكتا da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.